الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 6 ga watan Safar shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 9 ga watan 12 shekara ta 2013. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata. Na'am. Wai mutumin da Janaba ta kasance tare da shi kuma ba shi da halin yin wanka. Rashin hali a nan rashin ruwa ko kuma rashin ikon yin amfani da shi. Idan ya kasance rashin ruwa ne ko kuma akwai wani uzuri na rashin lafiya wanda ke hana shi yin amfani da ruwa, to iya abinda yake kansa zai yi temama ya yi sallah. A duk lokacin sallah zai yi temama ya yi sallah. Iya kuma abinda yake kansa duk lokacin da wannan uzuri ya gushe, to dole ne ya yi wanka domin ita temama ba ta ɗauke janaba. Gane ku, tana sassauta wannan hadisi a baka damar yin sallah da shi. Na. To sai ka daga muryarka. Wai addu'a ta neman tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a ƙarshen tahiyya, Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Hukuncin yin wannan addu'a wajibi ne domin umarni ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma babu wani dalilin da ya sarrafa shi daga wajenci. A nan kasancewar illiman ya salamce limamin da baya yin wannan addu'a dole za ka salamce, wannan shi ne cikar koyi da liman. Baya halatta ga mamu bayan sallama ta liman ya shagala da wasu ayyuka waɗanda suke na daban. Na'am. bayan
abwallan
ban san wani dalili ba wanda ya ce karshen abwallan lokaci ne na amsa addu'a. Ya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana ita ce addu'a da ake yi in an gama abwallan. Amma maganar cewa ka daga hannu ka roki bukatunka cewa muhalli ne na karba addu'a, ba mu san wani dalili ba kan haka. Na'am.
Malam, kamar ayoyi na karshe na cikin surat Shari da wannan aya wadda Allah yake cewa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum, ko suna da mahalli a karshen tasbihi 33, kamar mun yi wasu manayi suna musu mahalli kuma akan innal ladhina yastakbiruna 'an ibadati,
kamar kaga akan tasbihi.
Wannan aya ta karshen su wannan surat Shari fa idza qara'ta fansab wa idza rabbuka farghab, da wannan ayawa kala rukun ruhun ya sa jibla. To wasu malamai suna karanta ta daga karshe su ce kawai wanda bai bawa wannan addu'o'i na karshe ko suna da mahalli a gurin.
Ita dai waccan tana da mahalli, wa kala rabbukum ud'uuni astajib lakum, ubangijinku ya ce ku roƙe ni na amsa muku. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri, lalle waɗanda suke girman kai game da roƙona da sannu za su shiga wutar jahannama halin suna kaskantattu. Wannan tasbihi addu'a ce, an gane ko? Amma abinda ake kiran sa du'a, du'aul ibada, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana a karshen sallah ta farilla yakan ce astaghfirullah 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 allahumma anta assalamu wa minka assalamu tabarakta ya dhal jalal wal ikram, la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lakul mulku wa lakul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'ma wa lakul fadl wa lakul sana'u al hasan, la ilaha illa allah mukhlisina lahud din wa law kana al kafirun, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مبدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سننسي سبحان الله 33 والحمد لله 33 الله أكبر 33 ندر سيئتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قيل بتك النوء كنت تبيه سبيه سننكم هنا كرنت آية الكرسي. To gaba ɗayan waɗannan addu'o'i abinda ake kiran su du'aul ibada, lalle duk mutumin da yi girman kai baya wannan addu'a zai iya shiga karkashin wannan aya. Ita ayar abinda ta kunsa ta kunshi nau'ikan addu'a guda biyu, du'aul ibada da du'aul masala. Duk mutumin da baya roƙon Ubangiji subhanahu wataala, in ma du'aul masala na ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza, ko kuma du'aul ibada, waɗannan azkar da aka sunnanta mana, to wannan aya tana iya hawan kanshi. Amma ita fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, wannan aya abinda take nunawa in ka gama wato shagalinka na duniya kai kawanka a cikin yini, to ya kamata ka kebanci wani lokaci wanda zaka dukuba ka wahalar da kanka domin bauta ma Ubangijinka kuma domin kwadan abin da ke wajensa. Shi ne ya ce fa idza faragta, idan ka gama kenan shagalinka, an gane ku? Domin akwai lokata wanda dan adam yana kai kawo domin neman abinci da wasu bukatun shi waɗanda suke na rayuwa. To haka malaman tafsiri suka fassara wannan aya, fansab wato kai kokarin wahalar da kanka kenan ka dukufa akan bauta ma Ubangijinka, domin lafazin fansab an ciro shi ne daga annasab. Annasab shi ne wato wahala, kamar yadda yake cewa amilatun nasiba, kamar yadda yake cewa zalika bi annahum la yusibuhum ramahum wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah, kamar yadda can yake cewa la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhraji. To shi ne yace fansab wato ka wahala kenan a wajen bauta ma Ubangijinka, sai yace wa ila rabbika farghab, zuwa ga abin da ke wajen Ubangijinka na rahama wato kai kwadan samu. Wannan shi ne ma'anar ayar, ba ana nihin cewa in ka salance daga sallah wato yi addu'a ta jami'i ba haka ba ayar take ne, wannan tafsiri ne na ra'ayi da san zuciya, wanda dalilan da suka nuna mana ana addu'a a ƙarshen sallah ta farilla sun wadace mu. Addu'ar da ake yi ita ce du'aul ibada, waɗannan azkar da muka zanu su ne iya abinda manzon Allah ya shar'anta mana na addu'a ƙarshen sallah ta farilla, wanda kuma kowa shi zai yi, amma ba du'aul mas'ala ba. Waya halatta mace ta sha magani domin jinkirta zawar jinin al'ada ga lokacin da ya saba zawwa, ko kuma gaggauto da shi kafin lokacinsa, saboda wani wata ibada da ta sa gaba kamar hajji, ko kuma irin cikin wata na Ramadan. Kwarai da gaske ya halatta, amma sharadin halaccin a tabbatar da cewa babu wata illa da zai janyo mata. In an tabbata akwai illar da zai janyo, to wannan baya halatta, domin duk abin da zai taɓa lafiyar mumini haramun ne, duk abin da zai taɓa lafiyar ka haramun ne, dole ne ka nisance shi. Kiyaye lafiya wajibi ne, domin ta hanyar kiyaye lafiya ake kiyaye rayuwa. Kiyaye rayuwa ko abu ne wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya wajabta mana da nassi na Alkur'ani, wala tulqu bi aydikum ila tahalluka, da fadarsa wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima. Dan haka in har babu wani illa, babu wata matsala da zai janyo mata, to ya halatta ta sha magani domin ta jinkirta zawar jinin al'ada game da lokacin da ya saba zawwa, ko kuma gaggauto shi kafin lokacinsa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen wato hadisi na Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, a cikin kitabul janaiz, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa asri'u bil janaza fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilai wa in taku siwa zalik fa sharrun tabaunahu arrikabikum. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wato ku yi gaggawa game da wato shi ne mamaci, an gane ku, domin in aka ce janaza aka ma jimun kin fatha, abinda ake nufi mamaci, amma idan aka ce janaza abinda ake nufi ita ce makara. Duk da cewa bayani ya gabata, makara ba a kiranta da janaza sai in akwai mamaci a kanta. Idan ba mamaci a kanta, iya abinda ake kiranta annash, to shine yake cewa asri'u bil janaza, manzon Allah ya ce ku yi gaugawa, wato game da gawa, ku tattala ta, ku kai ta hukumarta. Bayani ya gabata abinda malamai suka tabbatar mana game da wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ma'ana yin gaugawa a wajen wanke mamaci, da yi masa likafani, an gane ku, da daukan shi a kai shi a binne shi. Wannan shine iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da cewa ku yi gaugawa game da wato gawa, ku kai ta, ku binne ta. Don haka malamai suka ce ba ana nihin gaggawa a wajen tafiya, duk da cewa rakiyar gawa ba a bukatar a yi sandu irin yanda 'yan mushaw suke, ko kuma mu ce kamar yanda wato makiyan Allah suke yi, su ne kafirai. Idan suka ɗau gawa za ka ga ana taki ɗaya, an gane ku, haka za a yi tafiya a kai ta a makomarta. Mu musulmi iya abinda aka shar'anta mana shi ne duk abinda yake shiyanci yadda suke, don haka mu ba a buƙatar mu ringa sando a wajen kai gawa. Ana tafiya, amma tafiya wadda take tsaka-tsakiya, wadda babu wahaltar da mutane. To don haka wannan ɗan sauri shi ma yakan shiga ƙarƙashin wannan hadisi, amma ba shi kaɗai ba ake nufi. Abinda ake nihi kenan, idan aka tabbatar da cewa mutum Allah ya masa rasuwa, to kar a yi wani jinkiri, a yi ƙoƙari a yi masa wanka, a yi masa dukkafani, a tattala shi, a kai shi abin ne. To amma shi fa gaugawar dole anan ayi a tabbatar da cewa mutun ya mutu, ba haka ba daga mutun yayi doguwar suma shikenan sai a wanke shi a masa duk kafani akai abin ne. So da yawa wasu a can suke yi da sawa wanda ya auku ba so ɗaya ba so biyu ba. Daga cikin magabata akwai wani malami da ya shahara, malamin Loga ne, ana kiran shi Badi'uz Zaman Al-Hamazani, wanda ya yi doguwar suma sai suka yi zaton cewa ya mutu. Aka masa wanka, aka sa masa likafani, aka kai shi aka binne. Da aka binne shi cikin dare sai ya ringa motsi. Waɗanda suke kula da ginin makwantai lokacin da suka zo sai suka ji motsi a cikin wannan, sai suka razana suka nisanta, sai suka tafi suka faɗa wa mutane. Aka je aka tona kabarin, da aka tono kabarin sai ga shi da ran shi, kansa ya yi fari fat da ya yi gurgura, wanda lokacin da aka binne shi ko daidai da gashi ɗaya na gurgura babu tare da shi, saboda musiba da bala'in da ya gani. Wannan ya maimaitu a je a binne mutum da ran shi ba su ɗaya ba su biyu ba. Wannan kuwa duka abubuwa ne waɗanda suke jahiltar hukuncin addini. Shi lalle don haka ka'ida malamai suka ce duk mutumin da ya mutu irin mutuwa ta kai tsaye, to bai ya halatta a gaugawa a je a binne shi sai an samu tabbacin mutuwar shi, in ma kamar a irin wannan lokaci da aka ci gaba ta hanyar likitanci a sanya na'ura a auna a san cewa zuciya ta tsaya ba ta bugawa. An gane ko in an tabbata da haka to shikenan ya mutu, a lokacin nan ana iya tattara shi a kai a binne. In ko gurin da babu kayan ci gaba ne to sai a dan saurara a dan wani tsawon lokaci gurgudan yanda za a tabbatar da ya mutu ko kuma yana raye. Wanda wasu malamai suna ganin irin wannan har ma kwana uku ana iya kaiwa matukar gawar ba za ta canza ba. Wasu suka ce sai a lura da lokaci, in lokaci ne wanda yake na sanyi wanda gawa ba za ta iya canzawa ba, to ba laifi ana iya dan daukan wani lokaci wanda za a iya gane cewa ya mutu ko bai mutu ba. Don haka shi ka'ida din mutum Allah ya masa rasuwa, wannan gaugawa ba ta tabbata sai an tabbatar da cewa ya mutu. Amma wannan suna maganar akan mutuwa ta kai tsaye kenan, amma irin mutuwa wadda wani sababi ya gabace ta, mutum ya jima yana rashin lafiya da wasu abubuwa, to wannan in dai ya riga ya rasu aka tabbatar da cewa ya rasu, wanda alamun mutuwa farko dai gabaguwa suna saki. Zaka ga kamar misali ya tsutsi suna tangurewa, sannan kuma wannan kashi wanda yake na mukamuki yakan tsaya baki ya dan bude, sannan kuma fatin idanu sukan kame ya zamanto ba baya kyautawa da sauransu. To irin waɗannan alamu in aka tabbatar da cewa sun bayyana, to shikenan mutum Allah ya masa rasuwa sai a kai shi a binne, a tattala shi da maza ba tare da latti ba, a kai shi a binne. Shi ne a nan manzon Allah ya ce asri'u bil janaza, ya ce ku yi gaugawa game da gawa ku kai ta kubinne, an gane ko ku tattala ta ku kai ta kubinne. Sai ya ce fa in ta ku salihatan, idan wannan gawar ta zamanto nagartacciya ce, manzon Allah ya ce fa khairun tuqaddimuna ha ilayhi, alkhairi ne na musamman wato kuke gabatar da ita zuwa gare shi. Wanda shi mumini lokacin da mala'ikan mutuwa da mataimakansa suka sauka domin karɓar rayuwarsa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala na bashi albishir, wato dangane da makomarsa, wanda mala'iku ne na rahama ke sauka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin hadisin Al-Bara ibn Azib, wanda hadisin yana cikin As-Sunan al-Arba'a, wanda mala'iku suna sauka a cikin farfarin kaya kuma iya tsawon ganinsu iya yawansu, za su zo da tufafi na alharir na gidan aljanna domin sanya ransa a ciki, sannan idan suka karɓi wannan rai za su ringa rigaye-rigaye, wato dangane da karɓar wannan rai daga hannun mala'ikan mutuwa idan ya zare shi, sannan za su yi sama da shi, za a ba shi albishir da makomarsa. To irin wannan gawa ta mumini shi ne manzon Allah ya ce in har gawar ta kasance nagartacciya, bayani ya gabata abinda ake nihi da nagarta shi ne ba da haƙƙin Allah da haƙƙin bayansa, duk mutumin da ke kokarin ba da hakukuwan da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya dora masa na dokoki, kuma yana kokarin sadar da hakukuwan jama'a zuwa gare su, to nagarta ta kare. Wannan su ne alamomi na bayyana wanda za mu iya aiki da su a kan wato nagarta ta bawa. Duk mutumin da muka ga ya kiyaye waɗannan abubuwa biyu to salihi ne. Abin da ya koya sai mu bar ma Ubangiji Subhanahu wata'ala. Shi ne manzon Allah ya ce, fa khairun tuqaddimuna ha ilayhi, alkhairi ne kuke gabatar da ita zuwa gare shi. A cikin wata riwaya wadda take cikin Sahihul Bukhari, ita kanta gawar za ta ringa fadar cewa ku yi maza ku kai ni makomata, ku yi maza ku kai ni makomata. Shi ne sai yake cewa wa inta kusiwa zalika, manzon Allah ya ce idan ku ta zamanto wato akasin haka kenan gawa ce wadda take mummuna, wal iyazu billah. Wanda Allah ya ce fasharrun tabauna ku arriqabikum, wato sharri ne da mugunta wato za ku ajiye gabarin wuyanku, kenan gaugawar da za ku yi wato sharri ne da mugunta za ku sauke daga wuyanku. Don haka bayani ya gabata, shi gaggauta wato mamaci a kai shi makomarsa, wani lokaci in ma ya zamanto maslaha ce ta gawar ko kuma ya zamanto maslaha ce ta ku masu kai gawar. Kenan in sale har gawa ce, to wannan maslaha ce kenan ta gawa, ku kaita makomarta, domin a nan cikin kunci ne take. Idan ko ya kasance gawa ce mummuna, to wannan maslaha ce ta ku, maimakon ku bar sharri da mugunta akan wuyayenku, to ku yi gaugawa ku kai ku aje. An gane ko? Ku yi gaugawa kenan, ku tattala shi ku kai shi ku aje, ku kai shi ku binne. Don haka dai ƙarin bayanin mu anan shine a tabbatar da cewa mutun ya mutu. In mutun ya mutu, to wannan ba a buƙatar ailati. Wanda bayani ya gabata, so da yawa a yau zaka ga an jinkirta gawa wai ana jiran na nesa su zo. Akwai ƴan uwansa da wala da abokansa, sai sun haɗu sannan za a yi jana'izarsa. A jinkirta gawa wuni ɗaya wuni biyu kwana uku, wannan ya ci karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bai dace ba ga mu ne. Sannan kuma wannan saba ma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ƙara tsawaita ma jama'a wato bakin ciki. Mutum ya mutu kun zo kun aje shi, to menene fa'idar haka? Kun sa hankalin mutane a tashi yake, inda an kai shi an binne, to da bakin cikin da suke ciki na mutuwa to da ya dan sauƙaƙa. Wanda kasancewar shi daman dan adam asalinsa dai gangan jiki ne da rai, in aka zare rai to gangan jiki ba shi da wani amfani. Yan mintuna da zai kara to kara canzawa yake, kara muni yake, wal iyazu billahi, har ya kai matsayin da zai fara duyi yana wari ya zamanto kusantar shi ma ya zamanto jama'a ba sa yi su ringa kyamatar shi. To dan haka bayyana cewa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadith al-khamis wa sittuna ba'da al-mi'a عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها واتو سمرة ابن جندب الله إكرم سيدا cewa na yi salla a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wata mata da Allah ya mata rasuwa, fi nifasiha, wato a sababin biki da take ciki. Sai ya ce faqama fi wasadiha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya wato a tsakiyar gangan jikinta lokacin da zai mata salla. Lafazin wara'a yana daga cikin zawatul abdad, wanda yake daukan wato ma'ana biyu, kamar misali sai mu ce kaifi biyu ne, domin lafazin wara'a wani lokaci yana daukan ma'anar quddam, ma'ana gaba, wani lokaci sai ya dauki ma'anar khalf, kamar yanda can yake cewa wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wara'a anan bi ma'ana kudda, wa kana wara'ahu, nan gaban su akwai malikun, wani sarki azzalimi, ya akuzu kulla safinati na gasuba, wanda yake kwace dukkan wato wani jirgi idan ya gani mai kyau, wato don hin karfi kawai sai ya kwace. Don haka shi annabi Musa wannan Khadir alaihi salam wato sai ya sare allanin jirgin. Kaga anan wara bi ma'ana kudda, haka da yake cewa wallahu min wara'ihim muhit, Ubangiji ta'ala mai kewayewa ne kenan ta gaban su, duk abin da suke ciki Ubangiji ta'ala yana sanar da shi. To anan amma da yace sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wa sallama ala mar'atin ma tafi ni fasiha, wara anan bi ma'ana khalfi, nayi sallah wato a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wata mata da Allah ya mata rasuwa, sai yace fi ni fasiha, fi anan in ma ta zamanto ma'anar ba as-sababiyya, bi ma'ana bi sababi ni fasiha, a sababin kenan bi abinda ake cewa nifas, wato shine jini wanda yake na aihuwa, kamar yanda ke cikin wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa dakhalat imra'atu nin-nar fi hirra, wata mata ta shiga wuta sai ce fi hirrati, ai bi sababi hirrati, a sababin wata wato kyanwa da ta rike ita, bata ci bata sha kuma bata barta ba, ta je ta nema da kanta har kin wata mutu. To a sababiyar haka Ubangiji subhanahu wataala ya jefa ta wuta. To dan haka kenan anan abinda muke so mu sani, wato da yace fi ni fasi ha kenan a sababin wato bikinta, abinda kenan anan in aka ce a sababi kenan menene abinda ya mata sanadiyar mutuwa kenan, shine sanadi ta samu mutuwa ne a sanadiyar aihuwa, ko kuma ya zamanto fi nifasiha sai ya dau ma'anar fi muddati nifasiha, a cikin lokacin wato bikinta, cikin kenan lokacin da take biki a lokacin nan ne Allah ya mata rasuwa, a cikin kwanuka na biki. Kwanuka na biki ko a shar'ance shine tsawon biki shine kwana 40, sai ya ce faqama fi wasatiha, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya wato a tsakiyar gangan jikinta a lokacin da zai mata sallah. To dan haka kamar yanda bayani ya gabata, ita sallah ga mamaci wato haƙƙi ne wanda yake na wajibi ga dukkan wanda Allah ya masa rasuwa, wato daga cikin musulmi, namiji ko mace, yaro ko babba, hatta da macen da take cikin jinin al'ada ko jinin biki, to dole ne ai musu sallah. Don haka anan shi samura Allah ikara masa yadda yake ba da labarin matar nan ta mutu ne a sanadiyar wato biki, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata sallah, da zai mata sallah manzon Allah ya tsaya wato a tsakiyar wato gangan jikinta, wanda kuma wannan hadisin bugo da ƙari yana nuna mana ita sallar gawa yanda aka shar'anta mana ita dole ne a samu jama'a, kamar yanda bayani ya gabata a hadisi na farko a wannan babi. Sarkin Habasha da Allah ya masa rasuwa An-Najashi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da sahabbai suka yi sahu a bayan sa, manzon Allah ya wuce gaba ya musu sallah, ya masa sallah. Sannan kuma wannan yana nuna mana cewa iya abin da yake sunna, in gawa ce wadda take ta mace kenan za a tsaya ne a tsake-tsakin gangan jikinta, wannan kuma na nuna mana wato kyawun karantarwa ta addinin musulunci, yanda musulunci a kullun fama yake ya kiyaye mutuncin mace, ya darjanta ta, domin darajar mace bata takaita ba, tana raye koda tana mace tana da daraja da alhurma a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Don haka anan malamai suka ce illar da ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a tsakiyar gangan jikinta, wato dan manzon Allah ya kare ta, ya sha makance ta dangane da idanun jama'a. An gane ko? Kaga abin da yake da mutunci, yake da daraja, shi ake kakkarewa dan kada wato wata kura ma ta bade shi. To dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya wato a tsake-tsakin gangan jikinta. To wannan hadisi dai me yake nuna mana, in mace ce ce ga inda ake tsayawa shine tsakiyar gangan jikinta, idan namiji ne ko yaya ake, tare da cewa akwai hadisi wanda al-Imamu Abu Dawud da al-Imamu Tirmidhi da Ibn Majah da al-Imamu Ahmad sun fitar da shi da dangane ingantacce daga Abu Ghalib al-Khayyam, Allah ya ji kansa yake cewa na halarci Anas bin Malik. Allah ya kara masa yadda, wato yayi sallah akan gawar wato wani namiji. Lokacin da aka kawo wannan gawa aka aje Anas bin Malik da zai ma gawar sallah, Anas sai ya zo daidai wurin kan shi mamacin nan ya tsaya. Aka gama sallah kuma sai aka zo da gawar wato wata mata daga cikin mutanen Madina ko kuma daga cikin Qurayshawa kamar yadda shi mai ruwaya ya rai kokunto. Sai aka ce ma Anas bin Malik, hadhihi janazatu fulana ibnatu fulan, wannan gawar wance ce diyar wani, yi mata sallah. Faqama fi wasdiha, Anas sai ya tsaya a tsakiyar gangan jikinta. Abu Ghalib yake cewa wa fina al-Ala ibn Ziyad al-Adawi, a cikin jama'ar da muka ma wannan gawa biyu sallah, wato akwai al-Ala ibn Ziyad al-Adawi. Lokacin da ya ga Anas ya saba a wajen tsayawar da yayi akan gawar namiji da kuma inda ya tsaya a lokacin da zai ma gawar wannan mata, sai yake ce ma Anas bin Malik, an gane ko, sai ce masa haka za kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kumu haithu kumt, ya ce yanda ka tsaya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, ma'ana yanda ka tsaya a gawar namiji haka manzon Allah yake yi, kuma da yanda ka tsaya ga wannan gawar ta wannan mata. Allah sai ya ce masa na'am, kware da gaske yanda ka ga nayi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Wato Abu Ghalib yake cewa faltafata ilaina al-Ala, wato Ala ibn Ziyad sai ya waiwayo, fa qala hafazuha, sai yace ku kiyaye ta, wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In gawar namiji ce, liman zai tsaya wajen kansa ko kuma daidai da kafadarsa kenan, wajen kan nan zai tsaya. Idan ku gawar mace ce ce, to zai zo tsakiyar gangan jikinta kenan, daidai wajen cibiya nan zai tsaya. Don haka aka sun haka ne kuma a Malikiya. Su Malikiya suka ce in mace ce ce sai ya tsaya wajen kafadarta can wajen kai, in namiji ne kuma sai ya zo ya tsaya tsakiyar gangan jikinsa. Haka ne a Malikiyanci. Wannan sabanin sunna ne, an gane ko? Iya abin da yake sunna, mace ita ake tsayawa kusan tsakiyar, ita ake tsayawa a tsakiyar gangan jikinta, amma namiji iya abin da liman zai tsaya a wajen kansa. Wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi, kuma haka Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda ya tabbatar mana. Kaga wancan hadisi na Samura ibn Jundum yace fa qama fi wasatiha, manzon Allah sai ya tsaya a tsakiyar gangan jikinta. Kuma haka bayan wucewar shi Anas bin Malik, Allah ya kara masa yadda, da aka kawo gawar matar a tsakiyar gangan jikinta ya tsaya, kuma ya tabbatar musu yanda ya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. To dan haka waɗanda suka tafi akan sabanin haka sai suka ringa wani tawili na daban, suka ce ai wannan tsayawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a tsakiyar gangan jikinta, wato kafin a riki makara ne, an gane ku, gawar haka take kawai an dora ta ne akan ƙasa domin manzon Allah ya kare ta ne dangane da idanun mutane. To amma tunda a yau an ci gaba an yi makara, suka ce ba bambanci ko ina, ba bambanci tsakanin namiji da mace, suka ce ba bambanci tsakanin namiji da mace. Wannan ta'alilin nasu ta'alili ne wanda yake alili kamar yadda malamai suka faɗa, an gane ko, yana da illa tawilin nan nasu, saboda kasancewar anan wato Anas bin Malik ya tabbatar mana ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi, kuma a lokacin nan tuntuni akwai makara. Shin Anas bin Malik bai fahimci haka kin ba? Don haka dai a takaice wannan shine kuma abinda jumhurul malamai suka tabbatar kenan, akwai bambanci tsakanin gawar namiji da mace, wato lokacin da za a musu sallah kenan wajen tsayawar liman. الحديث السادس والستون بعد المئة عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالكة والحالكة والشاقة. الصالكة التي ترفع صوتها عند المصيبة، wato hadisi na 166 Abu Musa shine Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari aminas salika manzon Allah ya raba hanya game da dukkan matar da take daukaka muryarta a lokacin da musiba ta same ta in ma musiba ta mutuwa ko wata musiba ta daba an gane ko daukaka murya kenan gururuwa da kuka wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba hanya ga matan da suke da irin wannan jami'a sai yace wa ashalika wato da matar da take aske kanta domin wai an mata mutuwa sai yace wa shaqa da wanda take keta tufafinta wanda dukkan waɗannan dabi'u da waɗannan al'adu ne waɗanda suke na maguzanci kafin zawar musulunci ɗaukaka murya wato domin faruwar musiba in ma musiba ta mutuwa ko wata musiba ta daban da aske kai domin cewa wai an maka mutuwa ko kuma keta tufafi domin su a jahiliya idan aka yi mutuwa mace sai ta kama wuyan rigarta sai ta keta ko mutum ya kama aljihun riga ya keta ko wani bangare na rigar shi ya keta wai musiba ta same shi mata kuwa a jahiliya sai su aske kansu wai musiba ta same su ta mutuwa to gaba daya duk wanda yake da irin wannan hali sawa'an mace ce ce ko namiji dan karka takaita abun ga mace domin irin galibin waɗannan ɗabi'u miyagu an fi samun su ne ga mata don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da su anan yace shi marwaycin yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari aminas salikati wal halikati washaqa ko da namiji ne ke ɗaya daga cikin irin waɗannan halaye to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba hanya da shi kenan as-salika mai daga murya a wajen kukan mutuwa shi kukan mutuwa lalle matsayin sa halaka ne amma kuka wanda yake na zubar da hawaye wannan shi matsayin sa halaka ne amma duk kukan da ya kunshi daukaka murya wannan haramun ne an gane ko in dai akwai daukaka murya to wannan haramun ne baya halatta dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi sahihi yake cewa mai kukan mutuwa in har ta mutu wata tuba ba to a ranar kiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a sanya mata tufafi wanda yake wato na kasuwa wato da man kunihi haka ake fada a Hausa ko kuma ka kiraye shi da man gero yanda ka san kwalta haka yake wanda in kazuwa ta kama rakumi ake yaba masa irin wannan mai to a ranar kiyama duk macen da take da irin wannan Ubangiji subhanahu wata'ala zai tufatar da ita da irin wannan mai wanda mai ne wanda yake mai gaugawar kamawa da wuta wallahi yanzu billahi to dan haka kenan anan shine manzon Allah yace Abu Musa yake ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari'a ma'ana ya kubuta an gane ko a takeice ya raba hanya da as-salika duk wanda ke daukaka muryar sa wato da kuka a wajen faruwar musiba sai yace wal halika wato da matar da take aske gashin ta sai yace was shaqa da wanda ke keta tufafin ta wato saboda musiba asali dai abinda muke so mu sani shi dan adam bawa ne wanda yake abun mallaka ga Ubangiji subhanahu wata'ala shike aikata iya abin da ya ga dama da bawan sa gwargwadon yanda hikimar sa wato ta hukunta shi ko mumini iya al'amarin sa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari gaba ɗaya lamarin mumini alkhairi ne domin shi mumini da dadi da wahala gaba ɗaya alkhairi ne ga mumini kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asabatuhu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabatuhu darra sabara fa kana khairan la manzon Allah yace ina mamaki matukar mamaki game da lamarin mumini manzon Allah yace domin shi mumini lamarinsa gaba daya alkhairi ne manzon Allah yace kuma ba wanda yake da wannan sai mumini mumini manzon Allah yace idan farin ciki ya same shi to zai gode ma Allah, wanda wannan godiya alkhairi ce gare shi, domin Allah zai dawwamar masa da wannan ni'ima kuma ya dada masa. Sai yace wa in asabatuhu darra, idan wani tsanani ya samu mumini, manzon Allah yace sabara, sai ya dau hakuri akan wannan abin da Allah ya jarrabe shi, fa kana khairal la, manzon Allah yace wannan daukar hakuri kuma shine yafi masa alkhairi. Don haka wannan hadisi Abu Musa yana nuna mana kwata-kwata manzon Allah ya raba hanya game da duk wanda yake da ɗaya daga cikin waɗannan halaye guda uku. Daga murya a wajen kuka wanda yake wannan, daga murya a wajen kuka domin faruwar musiba, ko aske gashi, ko keta tufafi da abin da yake kama da haka. An gane ko? Don karka takaita akan waɗannan abubuwa guda uku, duk wasu abubuwa da mutum zai yi na domin ya bayyana cewa wai shi wata musiba ta same shi, to wannan baya halatta. Baya halatta. Kamar misali, akwai abubuwa waɗanda suke na ɗabi'u na kafirai na cewa wai in an yi mutuwa sai a sauke durafo, a sauko shi ƙasa an yi mutuwa. Wannan duka ba ɗabi'a ba ce wata musulmi. Da kasancewar akwai waɗanda suke shafa kamar bakin tukunya a jikinsu cewa wai an yi mutuwa da sauransu, da kuma kasancewar sanya tsahin tufafi, duk irin waɗannan alamar da za ka yi ta nuna cewa musiba ta same ka, to wannan baya halatta ga mumini. Mumini bai dace bai zamanto a bambanta lokacin da yake cikin jin daɗi da lokacin da musiba ta same shi. Saboda duk abin da Allah yake dora ma bawa na musiba, wato wannan akwai hikima, wanda in ka jimre ka dau hakuri to zaka ga sakamako na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, linkin abin da ka rasa. Don haka shi nuna wata alama wadda take nuna musiba ta same ka, wannan kana nuna rashin yaddarka ne game da hukuncin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da alƙadarinsa. Don haka wannan daga ku murya da suke a wajen kuka da cewa wai mu mutu mun lalace da sauransu, wannan suna nuna rashin yarda da hukuncin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Wannan kuma wannan muguwar addu'a ce kamar yadda bayani ya gabata, kuma mala'ikun Allah suna nan kusa iya abinda suke cewa amin amin. Duk abinda kuka roƙa ma kanku na musiba, to wannan addu'a ce amsarsa. Don haka manzon Allah yake cewa la tad'u ala anfusikum, lokacin da ya shiga gidan Abu Salama, Allah ya masa rasuwa, iyalin Abu Salama ba su san da cewa ya mutu ba. Manzon Allah sai ya ga idan shi ya kane, manzon Allah sai yake cewa innar ruha idza qubiba tabi'ahu al-basar, lalle rai idan aka karbe shi to gani yana bin shi. Shi yasa da zaran mutum ya mutu zaka ga idanu sun kanye, sun kalli sama ba sa kyautawa. Manzon Allah sai ya shafe masa ido. To da su iyalin Abu Salama suka ji wannan fada ta manzon Allah cewa rai idan aka karbe shi to gani yana bin shi, kenan sun tabbatar da cewa mai gida ya mutu. Sai suka fasa kuka, sai manzon Allah ya ce la tad'u ala anfusikum, kar kuma kanku muguwar addu'a. Manzon Allah ya ce fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulu, domin mala'ikun Allah suna cewa amin 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 akan abin da kuke fada. In alkhairi kuka fada to suna cewa amin, in muguwar addu'a kuwa ma kanku mala'ikun Allah suna cewa amin. To dan haka wannan kuka na ɗaukaka murya haramun ji, baya halatta sawa'an ga namiji ko ga mace ko ga namiji, domin alama ce take nuna rashin yarda da hukuncin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, wato da alƙadarinsa. Dan haka dai a takaice waɗannan abubuwa da duk abin da yake kama da su wato haramun ne. An gane ko? Al'adu ne waɗanda suke na maguzanci. Dan haka shi kuma musulunci duk abin da ya yi kamantacce ne ya da maguzanci, to musulunci ya sanya kafa ya shuɗe shi. Baya halatta mumini ya juya hannun agogo baya, bayan Allah ya azurta ka da musulunci ka koma jahiliya. Sannan kuma wannan yana nuna mana wajibi ne akan mu yi imani da alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, alkhairinsa da sharrinsa, mai daɗi da wanda yake mara daɗi. Sannan kuma wannan yana nuna mana wato karancin ɗaukan hakuri na mata, domin mata suna da rauni. Don haka a nan galibin al'adar ko a jahiliya mata su ne aka san su da kukan makoki. An gane ko? Ba ma a jahiliya ba, ko a yau suwa suke kukan mutuwa, kuka irin na iyo na daga murya da sauransu. A ce dai na ga, a ce ka ga namiji akalla sai ayi mutuwa, mutuwa ta fi a lissafa. Kai anan in aka ce ka taba nuna namijin da ya daga murya yake kuka, ba yaro karami ba, a sanadiyar ayi mutuwa, wannan abu ne wanda yake da wahala. Amma a mutuwa goma kalla ka samu mutuwa ɗaya da za ka samu mata ba su yi kukan mutuwa ba. To don haka ɗabi'a ce wadda take tun a jahiliya ga mata aka sauza daga murya a wajen kukan mutuwa da aski kai da wato keta tufafi, duk al'adu ne waɗanda suke na mata a jahiliya, wanda har yau wannan jahiliya ba ta gushe ba. Kenan wannan yake nunawa ƙarancin ɗaukan haƙurinsu da yadda suke da raunin tunani da raunin hankali shi ne ya kai su zuwa ga wannan. Don haka a nan dole ne a ci gaba da faɗa ma mata irin waɗannan al'amura ba sa halatta, domin rashin yarda ne da alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Dole ne a kaulace ma waɗannan abubuwa na maguzanci, a dawo kan karantarwa ta addini. Lalle kuka na zubar da hawaye da gungunin kuka wannan ba a hana ba, to amma duk kukan da ya kai akwai ɗaga murya a cikin shi wannan haramun ne, baya halatta. الحديث السابع والستون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتساوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وتو عائشة الله إكرمت يدا تكتشوا yayin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ishtaka, wato bashi da lafiya kenan, ishtaka bi ma'ana marida, an ciro shi ne daga ashikaya. Ashikaya shine rashin lafiya, an gane ko? Sannan ishtaka kuma yakan dauki ma'anar wato kai kara kenan, mina shakwa. To amma ma'anarsa ana ishtaka ai marida take cewa lammashtakan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta rashin lafiya, rashin lafiya kuma ta mutuwa. Zakara ba'du nisa'ihi kanisatan ra'ainaha bi ardil habasha, wasu daga cikin matansa sai suka ambata masa wata cuci wato da suka gani a kasar Habasha. Yuqalu laha Maria, sunan wannan cocin wato Maria sunanta, an gane ko? Ismuha wato Maria, sun ambace ta da wannan suna Maria saboda kyawanta da yanda aka kawatar da ita, da yanda aka wato cusa hotuna a cikinta. Yuqalu laha Maria wa kanat ummu Salama, Aisha tace ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ita da ummu Habiba, ita ma ummu Habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce, an gane ko? Atata ardal Habasha, Aisha tace sun je kasar Habasha, suna daga cikin waɗanda suka yi hijira kenan ta farko zuwa kasar Habasha. Fa zakarata min husniha, wato suka ambata ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyawun wannan cuci da suka gani. Wata sawira fiha, suka bashi labarin hutunan da suka gani a cikinta, domin kasar Habasha a wancan lokaci galibin mazaunanta kiristoci ne. Fa rafa ra'sahu sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai ya daga kansa, wa qala sai ya ce da su ulaika, waɗannan jama'a da kuka gani, manzon Allah ya ce idza mata fihim rajulus salih, idan mutumin ƙwarai wato ya mutu a cikinsu, banau ala qabrihi masjida, wato sai su gina masallaci akan kabarinsa, thumma sawwaru fihi tilka suwar, wato sannan sai su kamanta, an gane ku? Hotunansa, wato sai su sanya a cikin wannan masallaci. A suwar anan in ma ya kasance hotunsa ne za a yi kala-kala kenan, hotunan shi za a kawo kala-kala a sanya a cikin wannan masallaci, cikin wannan cuci.
ko kuma ya zamantu sun musawwaru fihi tilka suwar wato sannan sai su sawwara hutuna kenan na salihan bayin kala-kala sai a kawo hutuna a kimsa su a cikin masallaci in aka ce masallaci abinda ake nihi wurin da ake sujada don haka in aka ce masallaci wurin da aka keɓance shi domin ibada shi ake kira masallaci an gane ko kamar yadda Allah ya kissanta mana qala allazina galabu alaihim lanattakhizanna qala allazina galabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida to shine yake cewa idza ma tafihi murrajulu salih idan mutumin kwarai ya mutu a cikin su balau ala kabrihi masjida wato sai su gina wurin ibada kenan akan kabarin sa thumma sawwaru fihi tilka suwar wato sannan sai su sawwara hutunan sa sai su kawo su sanya a masallacin ko kuma hutun sa da hutunan salihan bayin su sai su kawo su sa a cikin masallacin sai manzon Allah ya ce ulaika shirarul khalqi indallah wadannan wato sune lalatattun halitta a wajen ubangiji subhanahu wata'ala a gobe kiyama sune wadanda suka fi kowa kaskanci da wulakanci da rashin daraja da rashin kima a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ulaika kenan wannan ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zuwa wadanda suke gina masallaci akan kabari Allah ya kusa kawo hutuna su sanya a cikin masallaci to dan haka kasancewar wannan abu bai ma ke banta da su ba dan haka kasancewar hatta a yau a cikin jama'a ta musulmi akwai waɗanda suke gina masallaci akan kabari ko su kawo kabari su binne a cikin masallaci kuma su kawo hutunan waɗanda suke da'awar cewa salihan bayin su ne sai su kawo hutunan nasu su sa a cikin masallatai shin menene bambancin su da waɗannan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari da mutumin da yazo kan kabari ya gina masallaci da wanda ya kawo kabari ya binne a cikin masallaci menene bambancin su duka babu bambanci dan haka su suka fi kowa sharri suka fi kowa kaskanci da wulakan da wulakanta a wajen ubangiji subhanahu wata'ala a gobe kiyama wanda nabiyin su sune mutanen da alkiyama za ta tabbata akan su suna raye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wadanda suka fi kowa kaskanci da komawa baya a wajen matsayi a wajen Allah a ranar kiyama manzo Allah yace mutanen da kiyama za ta tabbata akan su suna raye da wadanda kuma suke gina wato masallaci akan kabari manzo Allah yace su suka fi kowa lalacewa a yinin alkiyama to dan haka in ka koma kai karanta kai tunani kaga da yahudanci da shi'anci da kiristanci da sufiyanci wallahi duk kusan tafiyar su daya duk kusan tafiyar su daya zaka ga duk abubuwan da ƴan mushaw suke to zaka samu waɗanda suke da awar cewa su sufaye ne zaka ga duk tafiyar ta su kusan daya ce yanda su kiristoci ne anan manzon Allah yake ba matan shi labarin ga halin su lokacin da suka ba shi labarin wannan cuci da suka gani manzon Allah yace waɗannan mutane ne wanda idan mutumin kwarai ya mutu a cikin su kan kabarin sa suke zawa su gina masallaci wanda a yau haka ake sai a zo a gina kubba akan kabarin ku zo nan gindin kabarin za ku ringa yin sallah wal iyadu billahi sai a ce ka shiga kai sallah kai raka'a biyu ka ruki a wannan bukatun ka shi ko in aka ce masjid duk inda aka ake dukawa ayi sallah to sunan shi masjid duk inda za a sunkuya ayi sallah sunan shi masjid domin in aka ce masjid wato wurin sujada ake yi da wanda yazo gindin kabari yasa kabari gaba yayi sallah da wanda da kabarin da aka gina masallaci a kansa da masallacin da aka kawo kabari aka sa gaba dai wannan duk tafiyar su daya haramun ne dan haka kuma kafa ce wanda take kai jama'a izuwa bauta ma wurin Allah subhanahu wata'ala dan haka kafa ce wanda take ta shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yana rayi kokarin toshe wannan kafa dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Aliyu dan Abi Talib ya tura wannan ya tura shi manzo Allah ya ce masa kewa ya ka gani duk inda kaga wani hoto manzo Allah ya ce kar ka bar shi sai ka rubuta shi duk wani gunki da in ka gani duk wani hoto manzo Allah ya ce ka gama da shi sannan manzon Allah yace duk kabarin da kaga kuma an daga shi yayi tsawo manzon Allah yace kamar shi ne burga kasa ka daidaita shi kabari a ka'ida ba a buƙatar ya wuce dani daya tsawon kabari gaba sama idan an daga kasa ba a buƙatar ta wuce dani daya haka ake buƙatar a daga shi ai masa tozo kuma haramun ne ita shi kanshi kabari a kawo wata kasa a ƙara kamar yadda mutane yau sai a kawo wata tsakuwa da wasu birran gina na siminti a kawo a sa to wannan su ɗaki ma suke ginawa akan kabarin a zo a yi wata ƙofa wanda daga kayan nan gabas bakin hanya za ka gani akwai wata makabarta a nan an gina ƙofa a cikinta an gina wannan nan a gadas in ka je akwai wani kabarin su wanda yanda suke kiran shi albambam a cikin makwantai nan suke sallar gidi waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke ɗabi'a ce da al'adu na 'yan mushaw makiyan Allah subhanahu wa ta'ala yahudawa da 'yan mushaw su ne wanda idan mutumin ƙwarai ya mutu a cikinsu sai su zo su gina masallaci a kan ƙabarinsa mu kuma a yau in masallacin ya riga yi ƙabarin to ƙabarin ake kawowa cikin masallaci su zo ko kuma a zo in ƙabarin ya jima kenan shi kuma sai a zo a gina masallaci a kan shi don haka duk masallacin da ke akwai kabari a cikin shi duk wanda ya san akwai kabari ya yi sallah a cikin shi bai yi da sallah bai yi halatta wanda an wayi gari a yau a duniyar musulmi wani malami da ya yi ihsa'iyya ya kididdige a iya sanin shi yadda ya yi lissafin masallatai sun kusa 5,000 masallatan da duk akwai kabura a cikinsu kuma musamman a cikin wannan kasashe waɗanda suke na larabawa da irin wannan yanki duk wani masallaci da za ka gani a cikin kasashen nan nasu akwai gawa akwai kabari a cikin shi kabirra ma za mu ce ba ɗaya ba biyu ba to don haka shi ne a nan yake cewa ula'ika shirarul khalqi indallah ya ce waɗannan su ne lalatattun halitta a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda ba su da wata ƙima ba su da wata daraja a gobe kiyama ƙarin bayani zai zo nan gaba insha Allah ta'ala da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka